that Ghanaians must be aggressive in fighting and enforcing regulations that you do have.
Wannan ne tsokacin da jakadiyin Amurka a Ghana, Virginia E. Palmer ta gabatar yayin ganawar su da sarakunan karkaran al'adan Ashanti, a inda take jaddada muhimmancin daukan matakan da suka dace domin dakile matsalan hakar ma'adanai da ke ci gaba da gurbatar ruwan sha tare da alfanun gonaki musamman koko a kasar Ghana. Jakadiyin Amurkan ta ci gaba da cewa,
Indeed, they're wrecking real environmental havoc on your rivers.
Ko shakka babu hakar ma'adanai din nan na gurbata muhallinku, musamman ruwan sha yana tasiri akan koko din ku da alfanun gonakinku. Wannan duk zai mummunan tasiri akan tattalin arzikin ku muddan ba a dau mataki akai ba, jita.
And stop illegal mining.
Jakadiyan Amurka din ta kara da cewa wata tawaga na sashin kula da albarkatun kasa a majalisar dattawan Amurka ta iso Ghana tare da tattaunawa da sarakunan gargajiya da mai alfarma sarkin Asanti game da hakar ma'adinai ta barauniyar hanya. Shi kuma mai alfarma sarkin Asanti na Otumfu Osetutu, sarkin karkaran al'adan Ashanti, ya dora alhakin wannan matsala bisa jami'an gwamnati musamman shugabannin gundumomi, a inda yake cewa gwamnati ta dau matakai ciki har da dirkada karun soja da yan sanda domin hana hakar ma'adinai din nan, amma har ila yau ba iya an magance matsalan ba. Duk da cewa ana fama da matsalar rashin sana'a a kasar, kamata yayi da a dau matakin shawo kan wannan matsala. In ana hakar ma'adinai a wata gunduma, kuma gunduman na da babban jami'in gwamnati tare da majalisar tsaron gunduman, waye kamata a dora alhakin wannan aiki a kansa? Ko shakka babu masu kula da gunduma.
And you tell me we don't know who is that?
Na tuntube shugaban kungiyar haɗin gwiwar masu hakar ma'adinai a kananan filaye a jihar gabashin kasar, amma a hukumance Malam Muhammad Amawu, a inda yake cewa shugaban kasa na kokari amma wasu jami'ansa ke yi ma wannan mataki zagon kasa.
Yes, aku willing presence su yi amma ɗan bayan ba su da niyya. Shugaban kasa ya yi batun shi, sa'annan manyan sarakan Ghana su DC da MMDC yawayawan su sune ba sa bari a yi yaki da Engelance. In ka duba abin da tafiya ko da lansisinka mai lansis bai yi mining wani district da wani district assembly ba su ba da hanya ba, ba ka iyawa ko da lansis. To ya za a yi wanda bai da lansis ya yi yana yi yana bata ruwa ana dai illegal mining kamar da mu duka muke batu? Wannan DC ba su gani ba.
Ko shin akwai mafita bayan wannan mataki da ake ci gaba da ɗauka? Shugaban masu hakar ma'adinan na ganin yan jarida tare da masu aikin hakar ma'adin a hukumance sun ba da gudunmawa wajen shawo kan wannan matsala.
A bari gidan radio da yan television haka su ciki da mu ɗan small scale mining don mu abin ta shafa too much don wani abin faru duka kaga a zo kan small scale mining za a bani small scale mining lances one ba illegal ones don su suna faɗi suna ta manyan small scale ana kuro.
Gwamnati dai ta ce matakan da take ɗauka na tasiri musamman wajen tsaftace ruwan sha da dai sauransu.
Focuses on land reclamation and reforestation or revegetation.
Hakar ma'adinai ta barauniyar hanya na bada gudunmawa wajen gurbata muhalli, abinda ke barazana ga ruwan sha tare da tattalin arzikin ƙasar Ghana, saboda sanadaran da ake amfani da su na gurbata koko din kasar da ke dogaro da ita wajen samar da kudaden shiga. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.